a irin ranar kuma wani bala'in ya faru ga al'ummar musulunci shine kashe jikan ma'aiki al-Husayn radiyallahu anhu. Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya rasu ne shekara ta 11, Abu Bakar radiyallahu anhu da kuma Khalifa ya shekara 2. Shekara ta 14 an hauka Umar radiyallahu anhu ya yi shekara 10. Shekara ta 23 aka kashe Umar radiyallahu anhu. Bayan kashe Umar, sahabban Annabi suka zaɓi Uthman ya zama shi ne khalifa. Shekara ta 35, wasu lalatattu suka tattaru daga Iraq, daga Misra da sauransu suka zo suka kashe khalifa Uthman radiyallahu anhu a Madina. Muawiya ibn Abi Sufyan yana Sham, dan uwa ne ga Uthman, shi ma yace bai san wannan ba. Daga baya sahabbai suka zaɓi Ali ibn Abi Talib ya zama khalifa. Akwai yaƙoƙi wanda suka faru tsakanin Ali ibn Abi Talib da Muawiya ibn Abi Sufyan. Shekara ta 40, wajen ana ce mashi Abdurrahman ibn Muljim, suka tsara kashe waɗannan mutane guda uku: Amr ibn al-As, Muawiya, Ali ibn Abi Talib. Muawiya an same shi amma bai mutu ba, an yi baka kuma aka kashe wani shi ma bayan kashe Ali ibn Abi Talib, ahlul Kufa suka yi ma ɗan shi Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib suka yi mubaya'a ya zama shi ne khalifa. To akwai zafin ja tsakanin Muawiya wanda ke Sham da Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Bayan wannan shida, Muawiya ya aika ma Al-Hasan dan Ali ibn Abi Talib risala da tausayi na shi, ya ce ya rubuta duk abin da yake so zai ba shi. Al-Hasan mutum ne wanda yake shugaba kamar yadda Annabi ya ce, wannan dannawa yana nufin jikan shi. Al-Hasan ya ce shugaba ne, yana yi wa Allah ya sulhunta tsakanin musulmi wanda suke cikin tashin hankali a wani lokaci, kuma hakan ya faru. Muawiya ya aika da wannan risala, aka ce Abu Bakr al-As ya ce biya ne. Muawiya ya ce bi a hankali, kar ka yi tsammanin za ka yaƙi su ka kashe su waɗannan mutanen da kake gani, illa sai sun ƙarar da ilimin daga cikin mutanen Sha. To in yi kamar an kashe wannan adadin su ma sun kashe irin waɗancan, ya ce to ina amfanin rayuwa kuma. Muawiya babban mutum ne. Muawiya yana daga cikin masu rubuta wahayi na Annabi. Muawiya Annabi ya mai shaidoji daban-daban. Muawiya ɗan mai shaida da kyauta, ga yana cewa ya rubuta duk abin da yake so ba shi. Muawiya aka ce in akwai dare ka ja ya ja ba zai tsinke tsakanin ku ba. Ga haƙuri, Amr ibn al-As yana cewa a yaƙe su da bi a hankali, ya ce ba ka ƙarar da waɗannan mutanen da kake gani sai sun kashe cikin mutanen Sham. Ya ce ina umarnin rayuwa ta tura al'ummarka a hallaka. Daga nan ya barka Muawiya radiyallahu anhu. Shekara ta 40 ya zama khalifa. Shekara ta 56, Muawiya radiyallahu anhu ya kallai ga hannun Allah, yake ya ga mulki ya tabbata gidan shi. Me zan yi? Shin ya yi wasu tafiya kamar yadda Umar ya yi?
shi ne da kuma yace shi ne khalifa wanda yake wajen ginin kamar ya ta wannan da zai ana a samu karɓa ta kwaci cikin da kuma duniyoyi da gidanci yana shugaba mai abai mubaya'a bayan su shi zai shugabanci mutane wasu mutane sun kuka gara su ya zo da wani abu samu ai annabi bai aje kowa ba abubakar radiyallahu anhu ya ayyana umar ba cikin yan gidanshi ba ne umar da ya tashi ayyana mutane guda shida cewa ya ban da ɗanshi ciki to shi me yasa zai sa ɗan shi farkon mu'arafa kenan na biyu yadda an haife shi ne zamanin Uthman yaro ne zango yi ne daga cikin samari Abdullahi bin Umar yana tare sauran Hussein shi da ɗanshi yana tare wanda shugaba ne na samari na aljanna Abdullahi bin Umar wanda annabi ya ce mutumin kirki ne kuma in ma kalimatin ne ai ya gada to mutane sai suka ga an dauki wani an ba shi kalimanci ga sahabbai na ba'iki sallallahu alaihi wasallam abin bai birge mutane ba amma dai kamar yadda Ibn Arabi yake nunawa bai'a ce wadda take ingantatta in shi a suna dangana mai Yazid Ababi da yawa shan giya da satarci da abin da ya kama da haka ba abin da ya inganta daga cikin wannan yana daga cikin ababen da aka shawarwa na al'ummar musulmi shine tarihi na musulunci yanzu dan shi a dai zai dauki tarihi na Ibn Jarir al-Tabari wanda a cikin mukaddima ya ce yanda labari ya zo mun muke amfani da shi sai ya ce cikin littafin ku akwai kaza akwai kaza dai daga cikin ruwa na Ibn Jarir al-Tabari ana ce mai Abu Mishnah Lokacin Ibn Yahya yana da riwaya fiye da 500 kuma rawi ne wanda yake da'ifi wajen malaman hadisi yana nan yana duniya tarihi da musulunci to dan haka an shawwa hasura gabi ahli kufa suka ce to wannan ba musulunci suka rinka aikowa jikan annabi al-Husayn takardu da mubayi'a sai da yi wajen akwati biyu wajen takardu 500 suka zo mashi yanzu shi suke so saboda jikan annabi ne yadda muslim ibn aqil yanzu ya zo ya da labarin abu shi da kanshi wajen mutum 12,000 suka zo suka sa mai hannu suka ce mun yarda da al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib ya zama khalifa gare mu sai da mutum da ne abin da ake faɗa da gaskiya ne saboda bai bada kuɗa ba sai ya aza wannan Ubaydullah ibn Yazid wannan mugun mutum lalatacce mutumin banza lokacin da ya shigo garin da rawani ya shigo duk mutane in suka yayi masa sallama sai su ce marhaban bibli binti rasulillah suna tsammanin al-Husayn ne ya zo daga nan sai gane abin da ke gudana kenan al-Husayn yana nan kare a ƙarshe ya nemi inda Muslim ibn Aqil yake gidan da yake a ƙarshe suka kamo shi suka fillata shi suka tsire jikin shi kafin a kashe shi yace yana da wasiyya ya waiwaya wajen Umar ibn Sa'ad yace mashi ina son ka isa mana da saƙo ka ce ma al-Husayn kan ya yarda ya ce mutanen Kufa ba mutanen kirki bane ya riga ya ɗauko niyya shi kuma bai san abin da ya faru ba ba zamani ne na waya ba yanda za ka iya gaya ma wani ika za ika za ya taso shi Husayn ke da jika na ma'aiki zai tafi Iraq
annabi suna ji ga jikan annabi za a yi kai kai shiga halaka. Abdullahi ibn Umar yace kaga Allah ya ba annabi zabi akan duniya da lahira sai ya zabi lahira. To dan haka kai jiki ne daga cikin jikin annabi. Zaban da annabi ya ba lahira ya nuna cikin ku ba wanda zai zama khalifa. Wannan kuma dan Allah yana nufin alkhairi gare ku. Dan haka kakka yadda kake jira. Abdullah ibn Abbas yace yanzu mutanen da suka kashe babanka suka soki dan uwarka dan Al-Hasan an soke shi, yace su ne za su ce maka suna son ka je wajen su. Abdullah ibn Umar lokacin da zai ne babana yace Allah ya sada mata alkhairi matacce sun mai nasiha sun mai nasiha idan ja al-qadar amiya al-basar, lokacin da kadara ta zo su ido ne su rufe, ya tashi ya tunka a hanya ya gabura farabda mawaƙin nan ya ce yaya labarin ahlul iraq, ya ce zukatansu suna tare da kai amma makamansu suna tare da banu umayya. Wadanda ke tare da Al-Husayn ɗan gidan shi ne kullum da wasu sauran jama'a wanda ke tare da su. A ƙarshe sai da ya ce masa duk wanda ke son ya koma kullum ya koma. Saboda ya ga alamar shi suke nufi. Da suka ci cikuri da wannan rinjina ta yaƙi, Al-Husayn ya ce akwai shawarwari guda uku, ko ku bar in koma ko kuma in je wajen Yazid in mai mubaya'a ko kuma in je in tarda musulmi in haɗe da su. Wannan lalatacce Ubaydullah ibn Ziyad wannan bai mashi ba, yace sai dai mu kama ka mu ɗaure mu kai ka a ɗaure wajen Yazid. Namuri sai dai a kashe shi ba dai ya kafkanta ba, yace wannan ne bai yi ba. Daga nan a ƙarshe yaƙi ya tashi suka kashe wanda za su kashe wani jikokin annabi sallallahu alaihi wasallama da ahlul bayt. Sai da Husayn ya kusa yi duk wanda ya karanto ya ga jikokin annabi da zai taɓa shi. Idan aka samu wannan banza ya yi umarni da a zo a kashe shi. Da aka kai ba shi wannan Ubaydullah ibn Ziyad ya diba shi ya ce ban taɓa ganin mai kyau irin wannan ba. Saboda haka Husayn shi ne ya fi kama da ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam cikin ƴan gidan annabi. A ƙarshe aka kashe duk waɗanda ke tare da shi. Sai wani yaro sun je za su kashe shi wata mace ta faɗa kusa gare shi, sai ba su buge ta ba suka kyale shi. Wannan shi ne Ali ibn Husayn wanda ake ce Zainul Abidin, wanda silsila ta gidan ma'aiki gare shi take karewa. Shi ke dangana mutane zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam, wanda ya zama babban malami mutumin kirki wanda mutane suka so shi so irin da ƙarshe. Haka aka kashe su da ɗan gidan nasu suka fafa suka je wajen Yazid ibn Muawiya suka ce mu yanzu ribabbin yaƙi ne. Yazid ya ce a ko abin girmamawa ne. Suka shiga gidan Yazid suka kalla ana kuka. Ke wannan abin da wannan ɗan banza ya yi shi ya yi shi Yazid ibn Muawiya ba abin da ba shi ne ya yi ba dan an ce ya dangane da shi kuma ya suna haɗewa cikin kakanni dan Abu Sufyan ya yi ke nan
kasance yace da dan uwanci ne da bai kashe shi ba yace ina neman su yi mana da'a amma ba dai su kashe dan gidan ma'aiki ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abin da ke da kai na darussa shine jama'a kusan siyasa kusan shuwagabanni kusan siyasa kusan shuwagabanni siyasa tana roƙa mutane shugabanci yana sa mutum ya makarce magaskiya siyasa tana sa wanda aka ɗauka aka ba wani matsayi a wata jam'iyya kowane bala'i ne zai iya yi kai wanda za a sa wa ka je ka kace jifin nan Ibrahim an-Nakhai ya ce da a ce ni ne na kashe al-Husayn Allah ya kadarta mun in shiga aljanna ci da naji kunyar in haɗu da Annabi sallallahu alaihi wasallam amma wani da aka ba wani matsayi duk bai ga wannan ba ya je ya kashe jikan Annabi dan haka ya shahara shugabanni da kuke gani in kace za ka yi jayayya da wannan kujerar nasu to wallahi za su yi jayayya da rayuwarka kuma wane ne kai Abdullah ibn Marwan yace man naza'ana hadha al-kursi naza'anahu hayata duk wanda yake zai jayayya da mu a wannan kujera ta mu to za mu yi jayayya da shi a rayuwar shi dan haka in ya zama da an kashe jikan Annabi saboda siyasa kuna ga silsila yadda ta taho Umar wanda yake kowa adalci a zo an kashe shi Uthman an zo an kashe shi Ali an zo an kashe shi jikan da an zo an kashe shi dukkan dambi dukkan su rikici ne na siyasa dan haka mai hankali shi ne zai ba kanshi lafiya daga kusawa cikin irin waɗannan al'amura kuma mai hankali shi ne zai ba kanshi lafiya na mutum yana kan mulki ka zo ka ce za ka faɗa da shi ka zo ka ce za ka mai tsayayya to hakika sai an ba a hankali in ba haka ba kun dai ji yadda al'amuran mulki suke in ka ce za ka ja da su to wallahi za su ja da rayuwarka haka ya faru haka tarihi ya kasance aka kashe jikan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama sai zama mutane suna da mawaɗin akwai na wa'a kudurar wanda suke mafiyan gidan Annabi su suka mai da shi ranar murna shi ne kuma da ranar cika cikin nan mafiyan gidan Annabi su suka mai da shi ranar cika ciki su kuma da shi a sai suka mai da shi ranar nuna bakin ciki wanda kai ci ga mutuwa na al-Husayn Ali ibn Abi Talib ba ba sai ba ya fi Husayn ba me yana ba za su yi bakin ciki akan kashe Ali ibn Abi Talib da aka yi ba za su rinka bakin ciki akan kashe dan shi su rinka yanka kawunan su suna nuna wani takaici da sauransu kuma su ne kai wani mutum ya zo wajen Abdullah ibn Umar yake wai jinin sabro ko jinin kuda in ya taba kaya ne da hukuncin sallah da ke kajila na tattu ko kace jikan Annabi ku zo kuna magana akan jilin sabo ko jilin ko jilin ne da kuda dan haka Allah madaukakin sarki ya ji kan al-Hasan Allah ya saka ba waɗanda suka yi ne wannan abu da abinda suka cancanta wannan shi ne abin da ya faru a irin rana wadda ta wuce yawm ashura Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina